publicity is a fuel of terrorism. And any journalist, and you take delight in propagating what Boko Haram have said that they have done, whether you like it or not, you are working for Boko Haram.
Daraktan labarai na hedkwatar tsaron Najeriya kenan, Brigadier General John Agim, ke bayanin cewa yayata labaran da ke fitowa daga ƴan ta'adda na Boko Haram tamkar taimakawa ta'addanci ne, kuma duk ɗan jaridar da ke bada muhimmanci ga labaran ƴan Boko Haram ɗin, to tamkar yana aiki ne ga ƴan Boko Haram ko ya sani ko bai sani ba. Ina son bayyana cewa muna son haɗin kan kowa da kowa wurin samun nasarar wannan yaƙi da masu sada ƙayar baya a arewa maso gabashin Najeriya. Don wannan yaƙi ne mai wuyar sha'ani. Muna yaƙar waɗanda sun san mu, amma mu ba mu san su ba. Sun san abin da za su yi don su tabbatar da ba a samu zaman lafiya mai ɗorewa ba. Amma abin takaici yau a Najeriya, mutane sukan sanya siyasa cikin kusan komai da komai, har ma da sha'anin tsaron ƙasa. General John Agim kazalika ya kuma ƙara jan hankali ga ƴan jaridun Najeriya.
You must be alive before you practice journalism. You must have a conducive atmosphere. I remember that in 2013-2014.
Ina sai kana raye ne sannan za ka yi aikin jaridar. In ka tuna da shekara ta 2014, ko a nan hedkwatar tsaron Najeriya kana cikin taraddadi don waɗannan ƴan ta'adda kan iya yin komai a kowane lokaci. To bai kamata mu bari irin wancin yanayi ya dawo ba. Don haka abu ne mai muhimmancin gaske. Ƴan jaridu suke ƙarfafawa sojoji gwiwa. Wannan jan hankali dai yana zuwa ne kwanaki kaɗan bayan da aka samu saɓani tsakanin sojan Najeriya da kuma kamfanin jaridar Daily Trust. Air Commander Ahmed Tijjani Babagamawa wani masanin tsaro ne.
Kullum muna magana cewa mutane su takatsantsan abubuwa na tsaro ba abin wasa bane, kuma irin waɗannan labaru a duk lokacin da aka yi su ya kamata a tace su a ga cewa ba su yi karo da abubuwa na tsaro ba. Sai abubuwan da rundunar sojojin faɗi wannan gaskiya ne, don jaridunmu dole su ci shi su ƙara wa sojojin ƙarfin gwiwa su san dukkan abin da za su faɗa ne domin su taimaki sojojinmu da wannan yaƙi da muke da ƴan ta'adda. Saboda haka dole ne su duba su tabbatar bai shafi sha'anin tsaro ko kuma wasu bayanai da sauransu wanda zai taimaka ƴan Boko Haram ba.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.